Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da Sura Abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a Ghana sun yi kira ga masu masana'antun kasar da su yi hoɓɓasa wajen ganin sun ci gaje da matsayar kasuwancin nan ta AfCFTA mara shinge da ake amfani da ita a nahiyar Afirka.
An ya samu aka implement wannan African Continental Free Trade Area da kyau zai iya fida mutane miliyan 13 cikin talauci.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamili Kai zai gabatar a wannan karan. Shirin ya yi da zango ne a ƙasar Kamaru, za ku ji abin da matasan suka tattauna a kai. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Najeriya, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta zafafa hare-harenta a jiya Lahadi, inda ta afka zirin Gaza, filayen jiragen sama biyu a Siriya da kuma wasu hare-hare a Lebanon, yayin da ake hasashen cewa rikicin Isra'ila da kungiyar mayakan Hamas yana iya rikidewa ya hada da sauran kasashe a gabas da tsakiya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci dakarun Isra'ila da aka girke a daura da iyakar Isra'ila da Lebanon, inda dakarunta suka yi arangama da mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan sojojin Iran. A ranar Asabar, wani jami'in Hezbollah ya yi wa Isra'ila barazanar daukan mataki har idan ta kaddamar da hare-hare a zirin Gaza. A jiya Lahadi kuwa, Netanyahu ya yi wa kungiyar mayakan Hezbollah na Lebanon gargadin cewa har idan ta kaddamar da nata hare-haren akan Isra'ila, za mu murkushe ta da karfin tsiyata yadda bata taba tsammani ba. A tsakiyar waɗannan hare-haren, an aike wani ayarin kayayyakin agajin jinƙai ga waɗanda suke cikin tsananin bukata tsakanin fararen hula 'yan Filistino waɗanda suka tsallaka ta kan iyakar Rafah zuwa Gaza da yammacin jiya Lahadi. A wani labari da alaka da wannan kuma, a jiya Lahadi, kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Lamarin ya razana mu, muna cikin juyayi. Yanzu dai an tabbatar da kisan abokan aikinmu 29 tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Kungiyar ta UNRWA ta wallafa a shafinta na X, wato Twitter a da. Lamarin da yasa aka samu hauhawar alƙaluman jami'an da aka kashe cikin sanarwar zuwa ma'aikata 17. Dubban mazauna Gaza sun nemi mafaka a ofishin UNRWA tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama na ramuwar gayya akan harin bazatan da Hamas ta kai Isra'ila, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 1,400. Sama da 'yan Filistino 4,600 ne aka kashe sakamakon waɗannan hare-haren saman bisa alƙaluman ma'aikatar lafiyar Gaza. Sannan kuma Isra'ila ta katsa abubuwan bukatun al'umma kamar wutar lantarki, ruwa, makamashi da abinci a wani matakin matsin lamba ga Hamas. Ministan tattalin arzikin Argentina ya yi nasara a zagayen zaben shugaban kasar na farko a gabanin kammala kirga ƙuri'un da aka kada. Sergio Massa ya samu sama da kaso 36 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a jiya Lahadi. Shi kuma ɗan jam'iyyar adawa Xavier Milei, wanda masharhanta al'amuran siyasa suka yi tsammanin zai kasance a kan gaba, yayin kura da kaso 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Masu sharhi sun yi hasashen cewa Massa ba zai kai labari ba a zaben jiya Lahadin, ganin yadda aka samu hauhawar farashin kayan masarufi sa'ad da yake ministan tattalin arzikin kasar, wanda ya kai kaso 140 cikin 100. Samun kaso 45 na dukkanin ƙuri'un da aka kada daga kowane bangare zai kawar da batun zuwa zagaye na biyu a ranar 19 ga watan Nuwamba. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Mataimakin shugaban Ghana Mahmud Bawumia yayi kira ga masu masarantun kasar da su hubasa wajen ganin sun ci gajiyar matsayar kasuwancin nan ta AFCFTA mara shinge da ake amfani da ita a nahiyar Afirka. Daga kira ga Ridwan Abbas da karin bayani.
Dr. Bawumia yayi wannan huruci ne a wurin bude karo na 14 na taron tsarin aikin Afirka na cibiyoyin kare haƙoƙin bin Adam a nan Accra.
Traditionally, we must pay attention to issues.
Muna buƙatar mu maida hankali akan ka'idodin aikin gona masu ɗorewa da kuma tattalin galbin dazuka. Mu kuma himmata yin amfani da albarkatun ƙasa yadda ya kamata da kawo ƙarshen lalacewar gandun dazuka da inganta aikin gona. Da yalwa ta albarkatun dazukan mu.
We must do everything possible to realize.
Za mu yi duk abin da za mu iya don cimma buri ko mafarki ko hanyar tafiyar da AFCFTA a matsayin trader na duniya. Bankin duniya ya ayyana cewar AFCFTA zai kubutar da mutane miliyan 30 daga tsananin talauci da inganta samun albashi na mutane miliyan 68 waɗanda sun dan sha akan layin talauci. Haka ma hukumar IMF ta nuna cewar AFCFTA zai ƙara ɗaukaka matsayin darajar Afirka a baki ɗayan matsayin ƙasashen duniya, sa'annan zai bunƙasa kasuwar aiki da kaya a Afirka. Lukman Isa jami'in kasuwanci ne akan haka ya kalalleci jawabin na mataimakin shugaban ƙasa kamar haka.
Aka implement wannan African Continental Free Trade Area da kyau zai iya fidda mutane miliyan 13 cikin talauci. Shi dai ya zama wani abin da ya kamace a sa gaba a make sure kamar an yi a achieve. Kuma ya yi batun sustainable agriculture shi ne a yi noma in a way in the zai muna amfani ba tare da ya bata kasa ko resources in the present ko zuwa gaba ba. Yanzu inda duniyan nan ke tafiyan nan ya zama very important a use resources very efficiently without waste. Isa nan ya kamace a find ways da za a yi shi agriculture noman nan da kyau kaya kawo muna damuwa zuwa gaba.
Kome dan kasuwa Mansur Abdulkadir zai kara mana?
To, inda aka aiwatar da shi gaskiya zai taimaka mana matuƙa. San shi ɗin kasuwa ɗaya ga taimaka mai Allah ya san iya mutanen da su amfana da kasuwa ya kawo kayan da mutum 30 50 sama da haka masu ƙaro da shi. Sai wannan kuma wani hanya ne da na samu mutane aiki. Isa an tattauna ga wadan kasuwa daya Allah ta yi sai iya mutan da su amfana da shi wannan alƙawarin da mutumin shi rayi Allah ya ba su izinin aiwatarwa kada ya zama magana da fatan baki.
Kira da aka karfafa dai shi ne mai da hankali akan aikin gona mai ɗorewa da tattalin dazukan mu tare da sa ido haikan wurin kiyaye albarkatun mu. Ta haka ne Kurum Afirka za ta kai labari. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Ga gaida Ridwan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniya.
Akalla mutane 6 ne suka mutu sannan wasu 16 kuma suka samu raunuka a wani harin da Rasha ta kai da makamai mai da makami mai linzami a arewa maso gabashin Ukraine a ranar Asabar. A cewar jami'an Ukraine sun ce harin mayakan ya afkawa cibiyar Nova Pushta wadda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani sakon manhajar Telegram. Ya kuma kafa wani faifayin bidiyon wani gini da tagogin shi suka farfashe da kuma wasu manyan motoci da aka rubuta Nova Pushta a jikinsu waɗanda suke ajiye a gaban ginin. Ma'anar Nova Pushta da harshen Ukraine shine sabon sako. Dukkanin waɗanda lamarin ya rutsa da su ma'aikatan wani kamfanin aiki sakonni mai zaman kansa ne a cewar Dimtro Chubenko mai magana da yawun ofishin mai shari'ar yankin. cikin wata sanarwa kamfanin ya ce waɗanda ke aiki a wurin ba su samu isasshen lokacin tserewa zuwa mafaka ba kafin bama-baman su afka wurin. A ƙarshe, a jiya Lahadi wata kotu a Baghdad ta yanke wa ɗiyar tsohon shugaban Iraki marigayi Saddam Hussein hukunci daga nisa. An yanke wa ɗiyar marigayin wacce take gudun hijira a ƙasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru 7 saboda zargin yada manufar hada haramtacciyar jam'iyyar Bas wadda mahaifinta ya kafa. An rusa jam'iyyar sannan kuma aka haramta ta bayan da aka hambarar da Hussein a lokacin mamayar da Amurka ta jagoranta a Iraki a shekarar 2003 bisa hukuncin da aka yanke wanda AFP ta yi nazari a kai. An sami Ragat Saddam Hussein da aikata laifin yada manufar ayyukan haramtacciyar jam'iyyar Bas cikin wata hirar da ta yi da wata kafar talabijin a shekarar 2021. Yau a Iraki duk wanda aka same shi yana yada hotuna ko kuma kalaman hambarariyar gwamnatin zai fuskanci hukunci.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu rarrabu barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake duba lamuran da ke ci matasa tuwa ƙarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru inda wakilin mu Muhammad Rabiu Damba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba amma sabanin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi ko shine ke shi idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su raba wuta. Amma matukar kishi ne da zai kawo hasada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun dana sani. Wannan shine karo na farko da Zauren ma ya samu zama a Kamaru inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran ƴan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. A shirin farko Muhammad Rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan abin da ma suka fahimta da kishin. Dai daga matasan Ibrahim A. Mu'azzam na unguwar Tafare ya zayyana kishi da babban dalilin yin aure da kula da mata a gida da maza ke yi ta hanyar tsare haƙoƙin zaman tare. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren.
Abin da yake gani kokolwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta hakuran kaga alheri ita ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma da samu na ta ragowan alheri to ba za ta yi wannan addu'an ba sai ta maka addu'an sharri duk wani abu shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri sai ta tuna mutun sharri menene sharrin take tunawan ai waɗannan abubuwan ne don tana jin zafi.
Sunana Ibrahim M. Mu'azzam ina anguwan Tafare. To kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce ma kishi kamar yau alal misali matan ka ne ka aure ta kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kin in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka dauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana kishin ta ne ka kebe ta ka ajje ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari yace ai kaga wannan ma daga cikin kishin musulunci ne kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yanda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin Ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kina kan kishi a iya fahimta na
kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa. Malamai, wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata?
Kamu mu amsa wannan tambaya Malam Rabi'u, shi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa. Da farko kishi in kana da kishi zaka ga dan uwanka yayi gini kishi daban yake da hasada ka yunkura kai ma kai gini wannan kishin yana da kyau. To kishi tsakanin ma'aurata kan ma shine mara kyau. Ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan Annabi an yi kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida amma kusan mata ma'aurata suna daukan kishi wani mummunan abu kai Malam Rabi'u kusan kashi karin maganan mata a duniya gaba daya kare ya kishi kai gani figa uwan miji ta zama zakara a ya zai da abin da ya gagari wuta an ji kishi yan konenne ko me karin maganan su a kishi ya kare to kishi na tsakanin ma'aurata kishi ne da yake kaiwa har aje ta mutum har ai kisa wannan bai da kyau
zan yi tayin da kishi zai taimaka musu a rayuwarsu na zaman aure kamar da yadda dai na kuma faɗa a farko kishi wata aba ce mai kyau yanda zai taimaka musu a rayuwar zaman aure yanda nake so kai kishin kamar ita mace yau ko da suna gidan tana gani yadda matan aboki ko wata matan dan uwa yake tana kyautata ma mijinta yau ga abin da take mishi goma na arziki ina yi bari na bar duk wani biyayyen aure to wannan kishin je saka ta ita ma ta yi ma mijinta ta dauki wannan kishin ta saka ranta ta ce kai ni ma dai ba za a bar ni baya ba zan bada iya gudunmawa na duk haka wannan za ta yi mishi kai ma kana kishi ke don kai kishi mai kyau kenan wannan don kai kufin abu mai kyau kenan da ake fada da Faransa ko kaka mun a ribakin su mun ci musu albasa to da shi kenan haka zaka koyi kyawawan dabi'u to wannan ma duk yana daga cikin kishi don saboda yau ka samu zamantakewan ku ya dore ku samu rayuwa kuma mai kyau mai inganci da za ku dora turban ƴaƴan ku akan tarbiya na gari kaga wannan duk yana daga cikin kishi kenan mai kyau yanda ake nufi da kishi
ko kuma a gurin uba ne zaka ga yaron nan yana tafiya da shashashun yara yan uwan shi mashaya ko kuma dauke dauke to zaka ga shi uba bai da wani hurumi a kanshi amma yana kishin wannan yaro daga da yaron akwai baiwa da Allah ya mishi wanda shi yaro ne bai san baiwa da Allah ya mishi ba yana kishin wannan yaro ina da yaron jefa inci wa'inda yake tafiya da sunnan mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ya bar yawo da su to a ninawo wannan fahimtar kishi mai kyau yake
eh to tafiyan da kuma muke yau innan ita al'amarin da rayuwa dole ne ido zai ga bin da bai so ka hakura don Allah ne kaddara ka ita kishi anawo fahimtar dama wannan ne amma da nu mutane dukan mu za mu gane mu hadu mu zama daya ba wani abu bane yau sai kai hakuri ne in kaga mutun ya samu abu kai masa addu'an alheri kai ma na karabon nana Allah zai turo maka na karabon in kuma masifa ne ya samu mutun kai masa addu'a Allah ya yi masa kai kuma Allah ya dada kare ka to kaga irin wayannan abubuwan alheri nan duk ita su ce ba za ta taba yaddan kai wannan addu'an ba shi yasa kake gani malam Rabiu wayannan abubuwan ake samu sabanin hankali a cikin mutane yau koda kai gagarumin malami ne a gari kai koda gidan mu ne kai fice zaka samu a cikin gidan ku in wani na fushi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine anawo ganin wannan ne ake nufi da kishi
za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen radio masu watsa shirye-shiryen VOA ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure
inda kishi zai kawo illa a zaman auren to kishi kakka dauri dan kishi aka ce ba hauka bane to wa'ansu yadda suka dauke shi sun dauki kishi kam yanda zan yi sarrafa shi babu domin kishi kam wani zaka iya kirran mutum ya bace za iya ta ko akan abu gunto ne alal misali zan ba da misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi inda ta dauka ko yana wanka ne ta ji muryar mace kishi bai zai bar ta cewa in ya fitar tambaye shi a wannan mace waye na ji murya a ko kuma abokiyar aiki na ko wata ƴar uwana ne gashi ba to kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi ko ta dau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi 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 ya zamanto ko fita tai tana da zargin cewa gun wata ya tafi shi kuma lokacin ran shi ya riga ya bace ya hasala bai zai iya kwantar mata hankali ce a baki tambaye ni ba ko kuma wance shi ce eh to hakan ne gun watan zan da kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman fakewan su na zaman aure
a zaman takewan gida kam kishi bai taba haifo alheri ba don me yasa matan mu idon su ya rufe ba su gani sai ku hakuri iyayen mu ba za mu ba wai laifin ku muke fada ba a gojen mu maza ma akwai irin shi yau kaga ba kishin da yafi muni a rayuwa kuma kamar kishin tsakar gida wayancan ɗan ɗakin kaga mijintan ya fita da yamman zai dawo zai kawo dan abinci dan kayan alatu zai dan siyo dan zani fa wancan ɗakin sun manta karfin su daban-daban sai kaga matan na kishin ina dalili mijin nan na yau matan saka ita na ta mijin bai mata wannan abin to kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali ba tashin hankalin wasa ba to in kuma yau mace mutum ne yake da mata biyu a gida zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya me yasa ba wani asiri ko wani abu bane ita wannan matan tana yi masa biyayya yanda yake so ne me biyayya yau mijinki ne ya fita sana'a ya nemo abinci ku ya kawo ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci kin yi wanka kin sa zani mai kyau mai tsada kin fesa turare kina jiran ya dawo ki taya shi cin abinci yau ya je bai je soki ba komai munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki ita wancan kuma tana tutiya da kanta ne ba ta tsafta ba ta killace shi ba ta lura da shi wallahi ba wani soyayya da je goda mata sai ka ji kwana biyu iyayen mu na cewa ai ta kai shi gidan boka ba wani bokan da ta kai shi bokan ne a jikin
ku dakata anan matasa makon gobin Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin matasan na jamhuriyar Kamaru da wakili mu Muhammad Rabiu Damba da komuriyar Amurka da ta dauki nauyin kawo shirin ni Nasiru Adamu Ali ka da ni shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
assalamu alaikum
tawala yanzu kuma sai sharhin jaridin Najeriya
sharhin jaridin ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran Daily Trust na cewa an samu yawaita ko karuwar garkuwa da mutane da ake yi a Najeriya jaridar Daily Trust ta bayyana cewa daga watan Janairu zuwa watan Oktoba ta wannan shekara da muke ciki akalla mutane 2223 ne aka sace ko garkuwa da su kuma daga cikin wanda aka sace 801 an sace su ne a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya sai yankin arewa maso yammaci kudancin Najeriya da ke da mutane 739 da aka sace kuma daga jihohin na tsakiyar Najeriya jihar Niger ita ce kan gaba da mutane 343 da aka sace sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta na cewa jami'an tsaro ko rundunar sojan Najeriya ta yi nasara wajen kashe yan ta'adda 37 inda kuma aka kama wasu 95 tare da ceto wasu mutane 53 da aka yi garkuwa da su sai kuma jaridar The Guardian ta ruwaito tsohon babban sakataren kungiyar Commonwealth Emeka Anyawu da kuma wani babban lauya a Najeriya Afe Babalola na kiran da a gudanar da garan bawul a kundin tsarin mulkin Najeriya idan har ana so Najeriya ta ci gaba manyan mutanen sun bayyana cewa babu inda za a yi a ce mutane kimanin miliyan 133 na cikin matsanancin talauci kana a ce kuma ana fatan Najeriya ta ci gaba dole dai a yi gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya ta yadda za a samu daidaito sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da fara aiki na wasu sabbin jami'o'i guda 6 da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da kafa su kafin saukar kan mulki ne da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da kafa wasu jami'o'i guda 14 sabbi sai kuma jaridar Premium Times inda ta ruwaito cewa yanzu haka an kama wasu yan fashi guda 4 tare da kashe wasu guda 2 bayan da suka yi fashi a wasu bankuna guda 4 dake garin Oturko a jihar Benue lokacin wancan fashi da aka yi a ranar Juma'a an kashe babban DPO na garin na Oturko bayan da yan fashin suka kai hari a wasu bankuna da sun hada da bankin First Bank da UBA da IBTC da Zenith Bank sai jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin demokradiyya da kuma cin hanci da rashawa da ake kira Sera ta kai karan yan majalisun tarayyar Najeriya dangane da batun motoci 360 da aka ce za a sai musu kudin wayannan motoci dai sun kai naira biliyan 57.6 wanda kowane daya zai kama naira miliyan 160 kenan a daidai lokacin da yan Najeriya ke fama da tsananin talauci inda kuma gwamnati ke raba yan Najeriya modin shinkafa da indomie domin rage radadin cire tallafin man fetur a kasar ji jaridar ta Vanguard harshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya
a gaida baban gida yanzu kuma sai labaran duniya a takaice
Isra'ila ta zafafa hare-harenta a jiya Lahadi inda ta afka zirin Gaza filayen jiragen sama biyu a Syria da kuma wasu hare-hare a Lebanon yayin da ake hasashen cewa rikicin Isra'ila da kungiyar mayakan Hamas yana iya rikidewa ya hada da sauran kasashe a gabas ta tsakiya A jiya Lahadi kungiyar Majalisar Dinkin Duniya dake kula da al'amuran wato al'amuran Filistinawa ƴan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ministan tattalin arzikin Argentina yayi nasara a zagayen zaben shugaban kasar na farko gabanin kammala kirga ƙuri'un da aka kada Sergio Massa ya samu sama da kaso 36 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a jiya Lahadi shi kuma dan jam'iyyar adawa Xavier Milei wanda masharhanta al'amuran siyasa suka yi tsammanin zai kasance a kan gaba yayin kura da kaso 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada akalla mutane 6 ne suka mutu sannan wasu 16 kuma suka samu raunuka a wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso gabashin Ukraine a ranar Asabar a cewar jami'an Ukraine sun ce harin makamin ya afka ma cibiyar Nova Pochta wanda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani sakon manhajar Telegram a jiya Lahadi Wata kotu a Baghdad ta yanke wa iyar tsohon shugaban Iraki marigayi Saddam Hussein hukunci daga nesa. An yanke wa iyar marigayin wacce take gudun hijira a kasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru 7 saboda zargin yada manufar haramtacciyar jam'iyyar Baath wanda mahaifinta ya kafa.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da ranar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Wato da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin saki sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya lekawa shafukan mu na Facebook X wato Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta tiya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sa injiniyan mu Jonah Cummings, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.